Ministan ilimi na Najeriya Mallam Adamu Adamu ya buƙaci jami'an ƙasar nan su rika ba da ilimi mai nagarta domin samar da ɗalibai masu ƙwazo da basira. Mallam Adamu Adamu, wanda shugaban jami'ar gwamnatin tarayya da ke Oye Ekiti, Farfesa Kayode Shoyimekun, ya wakilta, ya yi wannan kiran ne a lokacin da yake gabatar da jawabi a Oye Ekiti.
For timeliness, qualitative knowledge and competence, I urge you to continue in the excellent work.
Ministan ilimi Mallam Adamu Adamu ya ce saboda kyautatawa, samar da ingantaccen ilimi da kuma ƙwarewa, na yi kira gare ku da ku ci gaba da aiki mai kyau don samar da ɗalibai masu basira, ƙwazo, ƙwarewa da nagarta. Shi ko sakataren hukumar da ke kula da jami'o'in Najeriya NUC a taƙaice, Farfesa Rashid Abubakar, wanda darakta a hukumar Dr. Chris Meyaki ya wakilta, ya ce suna ɗaukar matakai don tabbatar da cewa jami'o'in gwamnati da masu zaman kansu a Najeriya sun ba da ilimi mai ingantaccen matakin da ake bukata.
The current discussions could entail a possible review of the current or the existing admission quota, which has been adjudged to be insufficient.
Farfesa Rashid Abubakar ya ce abinda ake tattaunawa da dubawa shine arawa jami'o'i tsangayoyin karatu don inganta karatun jami'o'i. Ya ce ana ganin cewa tsangayoyin karatun da ake amfani da su a jami'o'i ba su isa ba, ana son a ƙara wa jami'o'in wasu don samun ilimi mai nagarta. Sakataren hukumar jami'o'in wato NUC ya shawarci iyaye da ɗalibai da su yi hulɗa da jami'o'in da hukumar NUC ta tattance a faɗin Najeriya. Shugaban taron kuma Oni na Ife, Oba Adeyeye Anytime Oguwesi, ya buƙaci ɗaliban Najeriya da su rungumi tarbiyya mai kyau, kana su bada tasu gudunmowa a wajen ginawa da raya ƙasa a cikin komai suke yi domin raya ƙasa.
Make sure you can pick one or two that you will mentor them in anything you're doing.
Hassan Umar Tambuwal, Muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya.